Hukumomi a jihar Niger Najeriya na canna gudanar da bincike domin gano dalilin mutuwar wasu 'yan mata guda bakwai da sanyin safiyar Juma'an nan a daidai lokacin da ake shirin tafiya idin babbar sallah. Wannan al'amari dai da ya faru a garin Rijau ta jihar Niger. Bayanai sun nuna cewa 'yan mata guda 6 sun je shagon da ake gyaran gashi ne ko kuma kitso domin gudanar da kitson bikin sallah. Amma daga bisani sai aka samu gawarwakinsu tare da mai shagon kitson. Honorable Bello Baku shine shugaban karamar hukumar ta Rijau, ya ce sun ba da umarnin a yi ma yaran jana'iza kafin daga bisani a ci gaba da bincike.
Don haka yanzu mun ba da umarni a je a musu jana'iza, amma mun kuma ba security dama su je su ci gaba da kwaran bincike. Binciken da na ba su tambayar musu shine cewa wane ne ya fara zuwa gindin wannan shago, sannan wane ne ya kama 'yan sanda report, sannan wane ne ya gansu a waje a wannan lokacin da ake tunani. Yariyar da ke da shago, wanda ke kula da shago ita ne cikin wanda suka mutu a yi.
Wanda ke kula da shago ma tana cikin wanda suka mutu.
Alhaji Abdulrazak Rijau na ɗaya daga cikin uwayen waɗannan 'yan mata, ya ce bai san abin da ya faru ba, illa dai ya san cewa yaran sun je kitson sallah.
Bai san cewa abin da ya faru ya kai sun je wajen kitso ne dai. Gaskiya abun daidai ne dai na ga zuwan kiran da sai an ce ga abin da ke faruwa ko da na jirgin kuma kowa ya riga ya rasu.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kakakin 'yan sandan ASP Wasiu Abiodun ya bayyana.
Commanders commence investigation into the cause of the death or into the cause of something like that.
Ya ce rundunar mu na bincike domin gano dalilin da ya kawo wannan mutuwa. Al'amarin abin takaici ne matuƙa. Gwamnatin jihar Niger ta jajantawa iyalan mamatan, sannan ta ce lamarin yana da matuƙar tayar da hankali, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
Abun nan mai tayar da hankali, na ji ma a ciki akwai yara guda 3 na mutum guda ne, family guda ne, so saboda kaga abu ne mai girgiza abin da tayar da hankali. Maimakon murna na sallah sai ga wannan bala'in ya faru haka, to kaga gaskiya dole matakan da mata dauka.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.